Tunda farko sai da sojojin saman Najeriya suka yi taruwan bumabumai a duk bangarorin da mayakan Boko Haram suke cikin dajin Sambisa kafin daga bisani soji su kutsa cikin wannan daji da yake karin haske kan rawar da dakarunsa suka taka babban hafsan sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce
we also fly regularly to ensure that every operation is conducted by the land forces or surface forces
mun kuma ta yin sintiri akai-akai cikin damara don tabbatar da sa'ido da tallafawa mayakan kasa kuma duk inda muka hango dakarun kasa ka iya fuskantar barazana to jiragen yakin mu sai su bude wuta ta sama don a samu nasarar duk wani farmaki masanin tsaro Aliko Rashid Harun na daga cikin waɗanda suka sa ido a irin rawar da sojin sama suka taka a yankin na arewa maso gabas
an dauki Nigerian Air Force as a modern force kuma ana ganin Nigerian Army as a traditional force Nigerian Air Force sai rawan gani su wa'annan ɗan Boko Haram ne inda suka samu base din su kenan wato a can Sambisa akwai wasu wurare saboda tag basin region ne akwai laka tank na army ba za su iya shiga wurin ba dole sai Nigerian Air Force su daga sama sun yi subduing wa'annan ɗan ta'adda ɗin kafin Nigerian Army samu su shiga in ka duba yanzu kamar local government ɗin Abadan bai marke ɗin Malam Fatori ai wurin gaba ɗaya laka ne inda tankunan Nigerian Army ba za su iya shiga wurin ba sai dai Nigerian Air Force ta yi subduing wa'annan mutanen su ne suke da access ɗin su na kasa wa'annan ɗan ta'adda ɗin ta gaba kuma infantry su shiga su da shiga sai kuma artillery kuma su rika shelling suna taimaka musu ta gaba
ita ma rundunar sojin ruwan Najeriya ba duka ƴan Najeriya ne suka san ta taka rawa gaya wurin kare lagon Boko Haramun ba na tambayi daraktan watsa labaranta Rear Admiral Christian Ezekobe irin hobbasan da suka yi a yakin na Sambisa yace rundunar sojin ruwan Najeriya tana da dakaru na musamman da ake kira SBF mayaka ne masu kamancece ne da na Amurka waɗannan wasu mayaka ne na musamman da ake kai su fagen daga don kai farmaki na musamman bayan wannan kuma muna da wasu dakarun da su ma ke cikin bataliya ta musamman ta sojoji kaga kenan mun taka rawa iri biyu cikin wannan fafatawar ka san kuma akwai umarni da shugaba Muhammadu Buhari ya bayar na mu kafa rundunar sojin ruwa a tafkin Chadi kuma tuni mun yi hakan suna ma can a halin yanzu wannan ne irin rawar da muka taka a yankin na arewa maso gabas kuma muke kan takawa a halin yanzu kwanan nan ma babban hafsan mayakan kasa na Najeriya ya yaba da irin rawar da mayakan mu suka taka a wannan fafatawa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya